أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا كبرك مرساجوا وأن مسلاتي ميتارة البركة. Masjid Uthman bin Affan dan cigaba da karatun mu na rijalun wa nisa'un hawla rasul sallallahu alaihi wa sallam wala fa wa sa'd yusuf abu aziz rahimahullah ta'ala. Wannan shine majlisin mu na 109 a cikin karatun wannan littafi. Muna shidda ga watan Rabiul Thani, hijira daga Makka zuwa Madina 1446, wanda ya daidai da 9 ga watan goma a kalandar Bature 2024. Idan ba manta ba, wancan sati mun fara bayani akan shakhsiyya ta 32, shine Abu Salma. Zan mu dawo, zan mu dora daga farkon karatu kamar yadda malam ya kawo. Yake cewa Allahumma ighfir li abi salma warfa' darajatahu fil wahdiyyin. Kamar yanda malam ya saba, kowane sahabi idan ya ambata sunan shi, Usman bin Mazun mun kare shi, ko mun kare shi wancan satin, mun kare Usman bin Mazun wancan satin, sati da ya gabata muka yi Hudayr, muka kara sashi ya Hudayr, ko satin da ya gabata muka yi Hudayr, da muka yi Hudayr kuma kai tsaye muka shiga Usman bin wannan Abu Salma. Ka ga kusa ba? Sai Allah da tar da mu ya sa mu tarayya cikin ladan. Taken da malam ya kawo a hadisi ingantacce, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, mutuwar Abu Salma ya zo gidan shi, yake cewa Allahumma ighfir li abi salma warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhluf lahu fi 'aqdihi. An addu'a ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo ta'ziya ta Abu Salma, yazo yake wannan addu'a, yake cewa ya Allah ka gafarta wa Abu Salma, kuma baya da haka ka daga matsayin shi, ka daga matsayin da ka bashi a cikin al-mahdiyyin, su ne shiryayyu wanda suke can gonga. Ga wannan ya isa ya kasance take, ya isa ya kasance abinda za a yi wa mutum take da shi. Kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yi maka addu'a, yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yi maka addu'a, wannan ba karamar garaba sabace ba. Ka koma kan lokacin da Aisha kanta yake ciwo, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da zai kwanta, rashin lafiyar shi ta mutuwa, ya tarar da Aisha, da ya shigo ɗakin ta, sai take cewa wa ra'sa ya wayyo kaina, kamar misalin da Hausa kace wayyo kaina, tana rakin lalle ciwon kai ya kai mata makura. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, haba Aisha, ni ya kamata an ce wayyo wayyo kaina? Yace bi kya so ba a ce in kin mutu in miki wanka, in miki likafari, in kai ki, in binne ki, in miki addu'a? Manzo Allah Aisha ta yi dariya ta ce, kuma ka kai ni ka binne ni ka dawo ka a daki na ka tare da ɗaya daga cikin matanka? Yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi dariya. a ga wannan ba karamar garaba sa bace ba a ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi maka adda haka ake aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka shedi duk wanda ya mutu bai da imani kaddai sake yi ne adda koda ya kasance ya zauna tare da shi a lokacin da yake rayuwa wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kadda ka sake kai wa wani sallah menene sallah shine kai musu adda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka umurce shi idan kun dauki sadaka kun dauki zakka kun bada khuz min amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim kaga duka wannan yana nuna mana addu'a wanda annabi zai yi maka to ba karawar gata bane baka samu ba saboda shi addu'a ta shi karbar baci yana da garantin amsar ta amma dai wani yazo ya ce maka a'a zan maka addu'a Allah gafarta maka ko kuma a'a na riga ina gafarta maka duka wannan shirme ne kaga shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan bai ce wa na gafartawa Abu Salma a'a na ina roƙon ubangiji ya gafartawa dan uwana Abu Salma kuma ya daga darajar shi a cikin waɗanda suke shiryayyu wanda suka tarar da ubangiji su ta hannunsu na dafa yake cewa man huwa wane ne wannan sahabi innahu sayyidul kabir lalle jagora ne babba Abu Salma bin Abdul Asad al-Makhzumi shine Abu Salma da Abdul Asad al-Makhzumi kabila ce ta al-Makhzum suna ɗaya daga cikin manyan kabilu ko ashraful qaba'il a cikin garin Makka yace ahu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ar-radaa kaga dan uwa ne ga manzar Allah sallallahu alaihi wa sallama gurrino kaga koda addini bai hada ba dan uwa ne gurrino ba ya yi wa kankare diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diya suke ga Abu Salma haramun ne yanda diyan shi suke muharramai haka shi ma Abu Salma diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke muharramai haka shi ma matan diya Abu Salma suke muharramai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka idan an ce karatun mu na umdatul ahkam mun yi bayani akan mas'ala ta rada'a idan aka ce wani kun sha nono ɗaya tare da shi to duk abin da dan uwanka wanda ku kauto ciki ɗaya yake lazumtuwa a gare shi har kai ma yake lazumtuwa kurum abu ɗaya ne shine gado da waya ci bana ka amma dai duk abin da ya shahi abin da wani yana iya kasancewa wannan muharramin ka ya shigo gidanka a lokacin da ya kamata a matsayin shi na dan uwanka duk abin da wani abu kamar yadda muka karanta a can baya lokacin da ɗaya daga cikin wa'inda wani yana ce mai Abdullahi yake shigowa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana da Aisha ta ce kamar ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai mai ba dadi ba sai dai wannan wadan uwana ne wannan na rigo ba mun sha nono ɗaya tare da shi dan haka ga wani matsala akan haka shi mas'ala ta addini shine shari'a abinda ta tabbatar mana shine duk lokacin da aka ce wani kun sha nono tare da shi ko kuma a'a kamar yanda a can da yanda al'ada ta larabawa take kurum za a dauko wata wanda ta ringa shayarwa ta dauki diyan wane da wane da wane dukkan su kurum a bata shayar da su za ta ringa yi wannan a da haka suke yi kamar yanda wanda ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama baiwa ce ta Abi Lahab ita ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ta shayar da Abu Salma haka ma da wa'ansu su shi sanya a wannan ko lokacin da yake ba haka ba muke yi ba da wata za ta dauki nonon ta ba wani yaro shayarwa guda biyar ko wata shayarwa yaron nan sai ya kama da kanshi ya saki to wannan yaron ya haramta a gare ta diyanta ɗan uwan shi ne diyansu haramun ne a gare shi diyanta haramun ne a gare shi kenan dukkan sun koma muharraman shi Allahu ta'ala alam duk da wannan al'ada ce har yanzu a cikin wannan karkara zaka gani ana aiwatar da ita to babban kalubalen da ake samu shine lokacin da aka girma dan wane sai zo ya armudi ya wani alhali shi kuma dan uwa yake bangaren shayarwa ko kuma ya kasance da shi wanda ya arman da wanda aka arman dukkan su nono ɗaya suka sha wannan zai kawo an samu cikas bai yiwa arme tsankanin su kuma idan an ga haka kai tsaye fasa in arma ake yi kuma ta tsaya a matsayin al'uwashi yake cewa wa ibn ammatihi burra bintu abdul muttalib kuma dan ɗan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ɗan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ita ce ake kiranta Burra bintu Abdul Muttalib. Ita an ce al'am shine bangaren babanka, dukkan yanshi wannan kanwashi yayeshi wanshi karanci dukkan su ne ake ce mai al'a, ake ce musu al'am kuma al'amam, kuma bangaren uwa su ne ake kiransu da al'ahwal. Yake cewa wa ahbus sabiqin al-awwalin, kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi gabaci wurin shiga wannan addinin musulunci, ita ma wannan fadala ce wadda ta zo a gani lalle a ce wannan al'amarin na addinin musulunci. Ɗaya ne daga cikin wanda suke da gabaci a wannan addinin namu na musulunci, ita ma wannan daraja ce mai zaman kanta wanda ba kowa ya same ta ba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yace hajar ila al-habasha, yadda Allah shi tabbata a gare shi Abu Salma yayi hijira zuwa garin Habasha, summa hajar ila al-madina, sannan yayi hijira zuwa garin Madina, wa shahida badaran, kuma ya halarci yakin Badar, aka babata tare da shi, wa mata ba'daha bi ashhurin, kuma ya mutu bayan yakin Badar da ƴan watanni. Malaiki cewa tahammuluhu al'adha radiyallahu anhu inda hijratihi, lokacin da Abu Salma yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi yunkurin hijira daga garin Makka zuwa Madina, irin cutarwa da ya gamu da ita, amma dai kasancewar sun fifita wannan addinin akan komai, sun fifita Allah da manzon shi akan komai, sai ya mai da duk wata wahala da za ya sa ko duk wata wahala da za ta same shi ya mai da ta ba komai ba. Malik ya cewa akhraja ibn ishaq an ummi salma radiyallahu anha qalat lamma ajma abu salma radiyallahu anhu al khuruj ila al madina ay fi al hijra rahala li ba'irahu thumma hamalani alayhi وجعل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري في حجري ثم خرج يقود بي بعيره فلما رأته رجال بني المغيرة قاموا إليه فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتنا هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد. حديث يقول باري نميزه yake cewa daga ibni ishaq daga ummi salma yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa lamma ajma abu salma radiyallahu anhu an al khuruj ila al madina, lokacin da abu salma ya yi yunkurin ko ya shirya tahiya ko guta zuwa garin Madina ba dan komai ba, dan hijira zuwa ga Allah da manzon shi. Kuma can idan ka koma hadisi na harko wanda Imam al-Bukhari ya bude littafin shi da shi haka mai arba'un an-nawawiyya, yake cewa duk wanda hijirar shi ta kasance zuwa ga Allah da manzon shi, to wannan ma shine zai samu ladan hijira, shine zai samu haske da yarda da gun ubangijin shi. Kuma mun sani a yanayin da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi hijira, wane wuta mutum daya biyu a boye, wane wuta daya biyu a boye, in ka sake aka ganka da abin da ka fito da shi da abin hawan naka duk ake kwacewa a meda, ba kawai hutan mana da dukiya ba, in kuna son manzon ku fitai ku tarda shi, da haka ku dai ba kawai hutan mana da dukiya ba, wani za a mai gori a ce lokacin da ka shigo garin Makka ba ka shigo da dukiya ba, da haka ba ka fita da ita ba, aiki ta za ka yi, sai dai in kana son Allah da manzon shi ka kama hanya ka tafi. Dan ka dauka duk irin gata na Ali ibn Abi Talib daga garin Makka har zuwa Madina a kawashi ya tafi, lokacin da ya shigo garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaishe kawashi tana zubar da jini, ba ta kalmi suka kama hanyar nan daga garin Makka har zuwa garin Madina kilo 411 abu, ba dan komi ba saboda Allah da manzon shi. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, tabbas duk wanda ya hijira ba dan komai ba, in ba dan Allah da manzon shi ba, yake cewa to wannan tabbas zai samu ladan shi na hijira, dalilin yayi ta ga Allah ga manzanci ga manzon shi. Yake cewa rahala li ba'ira, ummu salma tace sai ya dora ni akan taguwar shi,
wannan shi yake nuna maka taguwa dai lakance gare su idan an ce rahala ay rakabani fi ba'irihi sai ya dura ni akan taguwar shi yace hamalani alai thumma hamalani alaiha sannan ya jani da wannan taguwar tashi ko ya tahidani da wannan taguwar tashi waja'ala ma'i ibni salma bin abi salma fi hujri sai sanya dana salma dan abi salma a cikin daki na wannan idan yanda suke yi mata khidr ake musu sai a yi dan daki a saman raƙumi wanda za a dora shi sai ta hawo saboda ya kasance shamaki ne tsakaninta da waɗanda za su iya hangota su ganta yake cewa dana yana cikin wannan yana tare da ni summa kharaja yaqulu bi ba'ira sannan ya huto yake jan wannan yake tuka wannan raƙuman idan shi ne in ce yake jan wannan raƙuman har zuwa ya isa zuwa inda ya kamata ya isa shine garin Madina yake take cewa falamma ra'atu rijalu bani al-Mughira yayin da mutanen kabilar Banu Mughira kabilar al-Mughira yayin da kabilar al-Mughira suka ga Abu Salma shi ta kuma kabilar Mughira kabila ce ta ita Ummu Salma afwan kabila ce ta Ummu Salma shi saboda shi mahzumi ne su kuma su bani Mughira yake cewa qamu ilayhi da suka gani shi ya dauko ta da ita da danta da suka ga Abu Salma ya dauko Ummu Salma da danta sai suka tashi suka zo zuwa gare shi faqalu sai suke cewa hadhihi nafsuka gharabatna alaiha yace wannan ranka ce kuma ka rinjaye mu akan ranka munyi da kai ka tsaya akan addinin iyaye da kakanni ka ce kai baka tsaya akan addinin iyaye da kakannu ba sabon addini na Muhammad zaka kama to ka rinjaye mu akan haka yace ara'aita sahibatana hadhihi shin kaga wannan al'uwar ta mu ɗan kabilar mu alama natrukuka tasiru biha fil bilali dan me ya sanya zamu barka ka huta da ita daga wannan garin namu ra'ayi ita wannan ɗan kabilar su ce shi kuma shi ba ɗan kabilar su bane ba dan dangin su bane ba to yanzu tunda kai ka kiya ka tsaya akan addinin iyaye da kakanni to dan haka ka tahi amma dai wannan al'uwar mu ce jinin mu ce dan haka ba mu barka ba ka tahi da ita ba ko da ita ma ta yi imani da Allah amma dai baka ta yi da ita saboda ita bata yi karhin mu ba za mu tsira ta a cikin dangi qalat sai Ummu Salma take cewa fanazu khutamal ba'ir min yadihi kai tsaye suka kwace igiyar da ake jan raqumin daga hannun shi wa akhazuni minhu kuma suka dauke ni daga gare shi qalat sai tace wa ghadiba inda zalika banu abdul asad rahu wa bi salma kai tsaye ɗan uwan shi ma dangin shi banu abdul asad ɗan uwan idan an ce rahab shine dangi ko mutanen Abu Salma su ma sai suka husata akan wannan mas'ala yanzu ayi a ce ku namu ya huto zai bar gari ku kwace matan shi ku ce a ai tunda ba ɗan dangin su waje wata huta ba tare da mijinta ba to su ma wannan abin da ya wakana sai suka husata miye wakana anan wa qalu sai suka ce wallahi la natruku ibnana indaha idza naza'tumuha min sahibina suka ce to dan haka mu dai ba ma bar dan mu ba tunda dan dangantuwar shi zuwa ga Abu Salma yake ba zuwa ga Ummu Salma ba to dan haka suka ce wallahi bazan mu bar dan mu ba ya karkata zuwa ga Banu Mughira ba dan haka zan mu yanda kuka kwace yakku mu ma haka zan mu kwace wallahi la natruku ibnana indaha suka ce wallahi bazan mu bar dan mu ba a gun Ummu Salma ba idza naza'tumuha min sahibina in dai kuka kwace wa dan uwan mu matar shi mi suke bukata mi suke ni jikan su dai baya yuwa ya fita daga hannun su a lokacin nan mi yawa kana qalat sai ta ce fatajazahu ibni salma a lokacin nan wa'incan suka ja wa'innan suka ja Banu Mughira suka ja Banu al-Asad suka ja Banu Abdul Asad suka ja hatta khalaqu yadahu hasse da suka cire hannun shi su can sun ja can su ma sun ja he da aka ga hannun shi ya cire yace wan qalaqa bihi Banu Abdul Asad su Banu Abdul Asad dangin Abu Salma sai suka tahi da yaran yace wa habasani banu al-mughira indahum su kuma dangin dangi na banu al-mughira sai suka rike ni suka sa ni kaso a gunsu suka rike ni a gunsu suka hana ni huta daga garin Madina in tarar da mijina ga suka hana ni huta daga garin Makka in tarar da mijina garin Madina a lokacin nan Abu Salma mai yayi ba zai tsaya ba ta mata shi ko ta dan shi ba ga Allah da manzo wanda ya kamata ka fifita rayuwarka akan su kwarwa a lokacin nan in talaka zauji Abu Salma ila al-Madina Abu Salma sai ya shaha mana lahiya da ni da dan nawa da dangin nashi kurmi ya kama hanya yayi garin Madina ba dan komai ba saboda san Allah da manzon shi kuma wannan shine didi abin da bayani baka sha ma kanka lahiya ka sai ka kama abin da meke yake yi wa qalat sai take cewa fa furqa baini wa bain ibni wa bain zawji sai aka raba tsakankanin mijina aka raba tsakankanin dana dukkan mu kowanne ya hanya shi dana yana dangin banu Abdul Asad ni ina dangin banu Mughira mijina yana gumman sa Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina qalat sai take cewa fa kuntu akhruju ala fa kuntu akhruju kullu ghadatin ace kowace sahiya sai in huta fa ajlisu fil abqa sai in zamna a wani wuri wanda ake ce mai al abqa wurare ne masakin quraish gidajen da suke gidajen quraishawa kuma kana iya daukan shi al abqa ainihi idan aka ce al abqa shine wata korama inda ruwa yake gudana um musulma tace irin wannan wuraren a wurin nan da kun gidajen quraishawa tace nan wurin nan nake zauwa in zamna kowace sahiya fa ajlisu fil abqa fama azalu abki hatta umsi tace zan zamna tun da sahiya ina ta kuka har barece yake cewa sanatan aw qariban minha tsawon shekara ko abin da ya kusanci shekara kurum da sahiya idan ta zo zata zamna tayi ta kuka har barece tayi ta koma gida haka tsawon shekara guda ko abin da ya kusanci shekara yace hatta marra bi rajul min bani ammi hasida wata rana ina zamne sai ga wani mutum daga cikin baffofi na daga cikin dangin mu wanda a matsayin baffa yake mini ya huce ta gaba na da ya huce fara'a ma bi sai ga irin halin da nake ciki yanda nake ta kuka tun da zane hammar yace farahimani sai yaji heji tausayi na yaji kaina sai yake cewa faqala li banil mughira sai ta yitar da ɗan kabilan manyan kabilan banil mughira ɗan kabilan mu sai yake cewa ala takhrujuna min hadhihi al miskina ala tahrijuna min hadhihi al miskina shin ba za ku saukake wa wannan miskinan ba wannan baiwa Allah ku saukake mata bana halin banan da take ciki yace farraqtum bainaha wa baina zawjiha wa baina waladiha ya ku banil mughira kun raba tsakaninta da ita da mijinta da danta ai wannan ai a shi tausayinta abu ne wanda yake sai a hankali qalu qalat sidike cewa fa qalu li banil mughira he suka ce mini il haqibi zawjiki in shiti ki kama hanya ki take hadu da mijinki in kin ga dama abinda suka ce mata mace ta ita kadai ta iya bulaguro zuwa garin Madina hanya ko ba amintatta ba a lokacin da suka ce mata in kin ga dama ki kama hanya ki take tare da mijinki qalat suka ce sai take cewa faradda banu Abdul Asad ilayya inda zalika ibn lokacin da suka ce mata in kin ga dama ki take nan sun sake ta sun shaha mata lahiya a lokacin nan su ma banil asad bani Abdul Asad sai suka mido mata danta ga danki dan dama ai ba ma yarda bane mai ta hidan
kike ba saboda shi ba danki salatul isha
haka yanzu tunda mijinki zaki tarar ga danki na qalat sai take cewa fartahaltu ba'in sai na labtawa abin hawa na shine taguwa ta summa akhastu ibni sannan na dauka na fa wada'tuhu fi hujri sai na sanya shi a cikin kagona thumma kharajtu uridu zawji bil madina sannan na huta ina ruhata ina neman mijina a garin Madina idan hanya take nan hanyar garin Madina qalat take cewa wa ma ba'i ahadun min khalqillahi hatta idha kuntu bit tan'ima ace a tare da ni da na huto daga quraish daga garin Makka ina ta tahiyya babu wani daga cikin halitta Allah wanda yake tare da ni mu take so ta nuna babu wani mutum wanda ya rakota babu wani mutum wanda ya ce mata Allah kiyaye kurbi ita kadai da danta ta kama hanya tace hasira ta zo at-tan'im inda harami yake karewa a garin Makka bangaren hanya ta tahiyya garin Batida. Wannan wuri shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci Aisha ta tahi ta huta daga harami ta dauko ihrami ta dauko umara harama umara ta dawo ta yi umara sannan ta dawo ta tarar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Al'ai shine karshen gari a garin Makka a wancan lokacin shine bariyar na harami da wajen harami. Wurin idan ka dauka ya ba ma kilo 13 baya daga Ka'aba zuwa wurin ku sama da haka ma 13 zuwa 15. Take cewa sai hassi da nazo tan'ima da nazo tan'im yace tace laqitu Usman bin Talha sai na hadu da Usman bin Talha a wancan lokacin Usman bin Talha kawuri ne mai musulunta ba tace tazo tan'im kun sai ta ganshi da ta ganshi wa huwa min bani bin abi talha akha bani ab akha bani abdiddar ya suna da ɗan uwantaka da su da bani abdiddar faqala sai usman bin talha yake cewa ila aini ya ibnata abi umayya yake cewa yake ya abi umayya ina zaki tai qalat qultu ummu salma tace sai nace mai uridu zawji bil madina ina nuhatar mijina ko ina so in tarar da mijina a garin Madina. Qala sai yake cewa awa ma ma'aki ahadun shin tare da ke babu wanda yake dan raki a wanda zai raka ki har zuwa garin Madina. Qultu Ummu Salma take cewa ma ma'i illa Allah wa bunayya hada babu kowa a tare da ni in ba Allah ba da wannan danna. A ga hijira zuwa ga Allah da manzon shi bata tunanin wani abu ya tare ta bata tunanin wani abu ya cutar da ita kurum ta dogara da Allah ta maida al'amarin ta zuwa gare shi ita dai kurum ta bar garin Makka ta koma zuwa ga Darul Islam gari na musulunci ta tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mushinta. Fa qala si Usman bin Talha yake cewa wallahi malaki min mutrake yake cewa na rantsa da Allah ke ba irin wanda za a bari bace ba ki kama hanya daga garin Makka har zuwa garin Madina babu wani dan jagora ba wani wanda zai kasance miki gata a cikin wannan tahiyya. Fa akhadha bi khitam al-ba'ir Usman bin Talha kurum sai ya kama geza ya kama wannan linzamin taguwar tata fa talqa mai yahwi bihi yake cewa sai ya tafi tare da ni yana rissina taguwar shi ita yana zissina taguwata inda ya kamata a rissina ta mu zauna mu huta. Yace fa wallahi na rantsi da ubangiji ma sahibtu rajulan min al-arabi qat ara annahu kana akram minhu yace wallahi ba ta tada ba tahiyya tare da wani mutum daga cikin larabawa ba wanda ya kai Usman bin Talha karamci ba abin da ya mata diyauci mutumin nan ba musulmi bane ba kurum sabi da karamci ya ga mace ce ya ga halinta ya ga irin danginta irin ta bai kamata ba a shawo mata lahiya ba a ce mai ta tayi kurum ta san abin da zai biyo gaba daji ne za ta kama duwatsuna ne za ta keta kuma ba ta san hanya ba kurum ita ta kama Allah ne gatanta kai tsaye bai tafi yayin ban kwana da ɗan gidansa ba bai ba kowa labari bai ya tafi garin Madina ba kurum ya kama linzaminta ya kama hanya tare da ita shine zace bata gaba wani mutum wanda yake da karamci kamar Usman bin Talha daga cikin larabawa ba yake cewa wa kana idza balaga almanzil ana khabi thumma istakhara anni hatta idza nazaltu istakhara ba'iri yake cewa idan muka zo masabki inda zamu sabka a huta yake cewa sai ya rissina wannan taguwar tawa idan ya rissina ta sai ya yi baya baya idan ya ja da baya na sabka sannan ya zo ya daga ta ya kama linzamin taguwar nan ya daga ta ya yi kulle ta kaga karamci ba wai musulmi bane ba yana nisanta ya ga al'auran matar da ba ta shi ba kaga idan an ce wannan musulunci ya zo sai san yayi wancan satin mun yi bayani akan irin karamci irin mutunci na larabawa a cancan jahiliyya kamun zawwa ta musulunci yake cewa musulma take cewa fa hatta anhu sai ya tahiyali ya kulle wannan taguwa sun maqayyadahu yake afwan ta madzima sai ya rike fa hatta aduhu sai ya kama wannan linzamin sun maqayyadahu fi shajari sannan ya tahiyali kulle wannan linzamin ko taguwan nan ya kulle linzamin taguwan nan a cikin wata itaciya yake cewa sun matanaha ila shajara sannan yayi baya da wannan itaciyar da ya kulle wannan taguwar da ita fataja tahtaha sannan ya risna ko ya kishigida a cikin wannan itaciyar ya inwanta da inwanta yace wannan a duk lokacin da muka samu ri wanda zamu sauka wannan shine abinda Usman bin Talha yake yi mini baya so mu hada huska tare da shi barantana ya kalle ni ko wani abu ma ya shiga cikin ranci take cewa fa idza dadar rawah idan zawali ya kusanto kenan suna ta yi sahiya idan zawali ya kusanto arrawa shi shine daga gushewar rana har zuwa lokacin da dare zai shiga shine ake kira azzawal wannan arrawa kenan marita yake cewa idan muka marita faqaddamahu farahalahu afwan qama ila ba'iri faqaddamahu farahalahu sai ya tashi zuwa kenan idan suka yi tahiyya ta hantsi hantsi yayi rana tai sai su zamna su huta bayan sun huta idan marita tayi rana tayi sanyi yake cewa a lokacin nan qama ila ba'iri sai ya tafi zuwa ga taguwa ta faqaddamahu farahalahu sai ya gabatar mun ga wannan taguwar sai in hawo wannan taguwar sun mustakhara anni sannan ya afwan faqaddamahu farahalahu yace sai ya kawo mun wannan taguwar ya daidaita mun abin hawanta sun mustakhara anni sannan yayi baya gare ni wa qala sai yace irkabi ki hawo saman wannan taguwa fa idza rakibtu idan na hawo wannan taguwa fastawaitu ala ba'iri da daidaita akan taguwa ta ata sai yazo fa akhadha bi hitabihi sai ya kama linzamin wannan taguwar fa qadani sai ya ja wannan taguwar mu ci gaba da tahiyya hatta yanzilu bi har sai kuma mun samu ruri wanda zamu sake yin iskal a wannan wurin fa lam yazal yasna zalika bi hatta aqdamana al-madina bai gushe ba Usman bin Talha yana aikata haka tare da ni har sai da muka zo muka gabaci garin Madina falamma nazara ila qaryati bani amr bin auf bi quba lokacin da muka gabaci wani wuri ko wata alƙarya ko gari ko gidajen bani amr bin auf a nan quba wani wuri ne wanda bai da nisa da garin Madina wanda arinihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo nan ya zamna kamun a gida mai masallacin shi kuma hanya ce wanda idan ka shigo daga garin Makka hanya ce a da wanda tilas sai ka biyo ta gidajen Quba sannan ka isa cikin garin Madina take cewa lokacin da ya gabato alqadiya ko gidajen bani amr bin auf a nan Quba qala sai yake cewa zawjuki fi hadhihi alqarya mijinki wa yana nan cikin wannan alqaryar wannan gidaje na bani amr bin auf wa kana abu salma biha nazilan abu salma kuma ya sabka a wannan gidaje na bani amr bin auf fa adkhiliha ala barakatillah yake cewa ki shiga gun mijinki kalkashin albarkar ubangiji summan sarafa raji'an ila makka sannan ya juya baya ya koma yana mai tahiyya zuwa garin makka kaga wannan ita ce wannan mazafuntaka ba bukatun godiya ba bukatun wani abu a dangaba wanda za a datar da bawa da shi fa kanat taqulu ummu salma take cewa ta kasance tana cewa ma a'lamu ahla baitin fil islami asabaha ma asaba ali abi salma yake cewa a cikin wadanda suka musulunta cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa bin taba ganin ba wadanda suka hadu da ibtila'i kamar abinda gidan Abu Salma ya hadu da shi a cikin musulunci araba uwa da danta mata da mijinta kurun ba dan komai ba saboda sun ce Allah shi kadai ne فكانت تقول شيني ابندا تكيتيا وما رايت صاحبا قد كان اكرم من عثمان بن طلحه تكيتيا كوما بن تبا غنين با وني daga cikin sahabbai ba ko wani maabucin tahiyya ba wanda yake karamci kamar Usman bin Talha yarda Allah shi tabbata a gare shi a baya bayan wani lokaci Usman ibn Talha ya musulunta ya kyautata musuluncin shi kuma ya shiga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya yarda da shi ya kara yarda da shi sai malai ya cigaba da cewa jihadu radiyallahu anhu iya gudunmuwa da ibada wurin daukar kalmar la ilaha illallah bangaren jihadi alayke cewa shahida Abu Salma radiyallahu anhu wa hujjaj Abu Salma ya halarci yakin Uhud wa kana nazilan bil aliya fi bani umayyata ibn zayd yake cewa ya sabkani a wani wuri wanda yake al aliya wani wuri wanda yake madaukaki a cikin kabilar banu umayya bin zayd yace fa khurija fa jurha bi uhud sai aka ji mai ciwo a yakin Uhud wa qama shahran yudawi jurhahu kuma ya tabbatu ya tsaya tsawon wata guda yana neman ya magance wannan ciwon da ya ji ciwon da aka ji mai a yakin Uhud wa ba'da hazimati Uhud tajarra'at ba'd alqaba'il almuslimin bayan musulmai sun samu nasara akan yakin Uhud an ci nasara akan abukan adawa tajarra'at ba'd alqaba'il almuslimin wa an su daga cikin kabiloli suka jima su tadawa musulmai karan hanci su tadawa musulmai wani sabon fitina na ahuto a saki wani gwabza wani yake yace wa awwal man qama didda almuslimina ba'da naksati Uhud hum banu Asad bin Uzayma yace horkon wanda suka tada karan hanci akan musulmai bayan an rigayi an turmusa hancin su a yakin Uhud yace su ne banu Asad bin Uzayma kaga dangin shi Abu Salma yace faqad nuqilat istikhbarat almadina an Talha wa Salma ibn Khuwaylid qad sara fi qawmihima wa man ata'ahuma yake cewa an samu labari a cikin garin Madina lalle Talha da Salma ɗiyan Khuwaylid qad sara fi qawmihima lalle sun tafi zuwa ga mutanansu ɗan banu Asad bin Khuzaima wa man ata'ahuma kuma da duk wanda suka yi musu biyayya yad'una bani Asad bin Khuzaima ila harbi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama suna kiran banu Asad ɗiyan Khuzaima da su zo su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama fasara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila ba'si sariyatin quwamuha 150 muqatilan min almuhajirin wal ansar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai rigaye ya shirya sariya idan an ce sariya shine feleton wanda ɗayar rundina ce wanda bata kai 300 ba daga cikin soja wanda za a hada a aika su kai su dan sumame ga wata ɗan kabila wanda ko wani ɗan karamin kauye ko wani ɗan karamin zango shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya su 150 min almuhajirin wal ansar daga cikin waɗanda suka hijira daga garin Madina daga garin Makka kuma da wanda suka karba cikuncin su a cikin garin Madina wa amara alaihim aba salma kuma ya sanya Abu Salma ya kasance shine jagoran komanda na wannan sariya wa aqada lahu liwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi tuta wa baghat abu salma bani Asad bin Khuzaima fi diyarihim qabla an yaqumu bi gharatihim kai tsaye Abu Salma ya cimma ɗan uwan shi ɗan ƙabilar shi banu Asad bin Khuzaima a gidajensu kamun su su shirya su huto wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fatashattatu fil amri sai suka watsu a cikin al'amar wa asabal muslimina iblan wa sha'an lahum sai musulmai suka samu ganima raqum ma ga kananan dabbobi fastaquha suka sha daga cikin nonuwanta ko daga cikin madaranta wa adu ila almadinati salimina ghalibina lam yalqaw harban suka dawo garin Madina suna amintattu suna masu samun ganima kuma basu fafata wani yaki wasu rankanin su ba da banu Asad banu Asad bin Khuzaima a ga wannan lokacin da aka cin musu watsewa suka yi suka rarrabu kuma aka samu ganima aka tattaro abinda aka tattaro kuma suka amfani da abinda aka tattaro kuma suka dawo garin Madina suna amintattu suna masu samun ganima kuma basu fafata yaki ba tsakankanin su ba da ɗan kabilar banu Asad ba وكانت هذه السرية سنة 4 من الهجرة wannan sariyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika a shekara ta 4 daga hijirar shi wannan shine abinda yawa ka gani wannan shi yake nuna maka jagora ne mutumin da za a kirawo shi a bashi komandanci na wata karamar runduna wanda za a aika a yaki lalle wannan mutumin yana da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana da jarumta kuma ka gani suwaye ya yaka suwaye ya tahiyya yaka dingin shi ne ɗan uwan shi saboda sun nema su yi hoto na hoto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kalkashin adawar da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata an fahimta malai ci gaba da cewa liqa'ullahi ta'ala shi da amma al'amarin rayuwa duk irin dogon zangon da za a yi to wata rana fa sai an mai da ararran zuwa ga mahalicci yake cewa lamma aada abu salma radiyallahu anhu min hadhihi sariya lokacin da abu salma ya dawo daga wannan yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi wa dakhala almadina intaqada jurha lokacin da ya dawo ya shigo garin Madina ai tabbunci yayi jiya lokacin yakin Uhud non ciwo da ya same shi tsawon wata guda a lokacin da ya dawo garin Madina bayan wannan sumaman da manzo Allah ya tura shi intaqada jurhuhu kai tsaye wannan ciwon nashi sai ya tashi jinin da yake kwarara a wancan lokacin kurum sai yanke jini yake zuba yace falam yalbas hatta mata yace bai jima ba har sai da wannan ciwon ya mai sanadiyyar mutuwa wannan ma'aliman nabi sallallahu alaihi wasallama bi mautihi ja'ahu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin mutuwar shi sai ya taho zuwa gidan Abu Salma taqulu ummu salma take cewa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala abi salma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gum Abu Salma wa qad shaqqa basrahu hakika an rigayi an dauke ganin shi hakika idanuwan shi ko ganin shi ya rigayi ya kai idan rai idan aka dauke shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana innar ruha idza qubida tabi'ahu albasar duk lokacin da aka rigayi aka dauke rai to i gani bin wannan ran yake lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da Abu Salma idanuwan shi sun rigayi sun kai sambimi sambirai wannan tsarin al'ada ko ga kowa wannan abin yake duk lokacin da aka zare rai to gani bin wannan ran yake yi duk inda yayi yana kallon shi shi san ya zaka ga idan mutum abu dai sai idan ya hanzo kuma a shaihe mai yana daga cikin sunna da zaran an ce wani ya mutu to wanda suke waliyan shi wanda suke ginin shi su yi kokari su shaihe mai ganin shi su shaihe mai idan shi yake cewa to lokacin da idanuwan shi suka kahe lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo fa agmadahu sai ya shahe mai idanuwan shi summa qala sai yake cewa innar ruha idza qubida tabi'ahu albasar lalle rai idan aka rigaye aka dauke shi aka dauki ran bawa mala'ikun da suke daukar rai suka dauki ran bawa tabi'ahu albasar gani bin wannan ran yake yi fa dajja nasu min ahli lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya faɗi wannan magana shi yake tabbatin lalle Abu Salma ya rigayi ya mutu kai tsaye mutane suka tara kururuwa a cikin gidan Abu Salma wa'inda suka tara kururuwan nan sune iyalin Abu Salma faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tad'u ala anfusikum illa bi khair a wannan yanayin da kuke ciki a wannan halin da kuke ciki kada ku sake ku yi wata addu'a a kawunan ku in ba ga alheri ba saboda mala'iku suna nan suna amintawa daga kaci Allah ka gafarta mi lokacin da ya rasu mala'iku suke amsawa amin 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 Allah ka sanya ni gidan aljanna Allah ka yahe mi Allah ka mai gurbin shi da mafi alkhairi Allah ka jibinta al'ama wannan lokacin nan mala'iku suke amsawa suke cewa amin 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 shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taquluna saboda mala'iku suna cewa amin akan duk abin da kuke hodi lokacin da mamacin ku ya rasu wannan ita ce abinda hadisi ne wanda Imam Muslim ya kawo shi hadisi ne ingantacce yake cewa iyallan Abu Salma da Ummu Salma da diyanta da sauran matan shi inda kai su yake ja musu kunni kada ku yi wata addu'a in ba ga alkhairi ba shi sanya raka gani wallahi tallahi mafi yawa abinda yake kawowa ka gani an yi mutuwa daga zara an tayi an binne mamaci gida ya wargaje ko ni ya lalace game da diyar shine lokacin da ya mutun da suna tsaye suna gaban shi suna cewa katangan gidan mu ta faɗi shikenan mun mutu wallalace shikenan mai daukan yaunin mu ya kare kaza da kaza mala'iku suna nan suna amintawa shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ummu salma da iyallan abu salma abinda zasu wadi su ringa cewa allahumma kafir li abi salma ya allah ka gafartawa abi salma warfa darajatahu fil mahdiyin ya ubangiji ka daga darajar shi a cikin waɗanda suke shiryayyu wa hlufuhu fi aqbihi fil ghabirin yake cewa kuma kamar ya gurbin shi game da iyallan shi daga cikin abin da ya bari waqfir lana wa lahu ya rabbal alamin allah ka gafarta mana kuma ka gafarta mai ya ubangiji talakai wafsah lahu fi qabrihi kuma ubangiji ka yalwata mai a cikin kabarin shi wa nawwir lahu fihi kuma ka haskaka mai a cikin kabarin shi wannan addu'a ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ayi wa musoyin shi dan uwan shi ka gani kuma shi kuma duk abinda manzo Allah ya karantar la karkana lakum fi rasulillahi iswatun hasana ko uswatun hasana lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda ya aikata abun koyi ne gare mu mu koya mi amfani da shi sai ya kaga wannan sabanin galgajiyan mu wanda muka saba da zaran an yi mutuwa an ware ihu an ware niyaha kukan mutuwa watan ma dauko ta za a yi daga tayi abata wanda aka yi wa mutuwan zai ta yi tarda ta gida ya dauki kudin ta ya bata abans daga gidanta ta fara ihun mutuwa har zuwa gidan mamaci ba za ta bari ba har sai an kai an binne shi kuma da zaran an yi haka kuna ƙara dadawa mamacinku azabar kabari ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana duk wanda ya san da za a yi mai haka bi hana ba to azabar sai ta kai mai har kabari shi idan ka san danginku za su yi maka irin wannan kukan mutuwa ya kwan mutuwa to kai kokari kamun ka mutu ka musu dogon kashe ji to kuma duk wanda ya aikata to lahi zai koma kan shi kai ne ba akan ka ba saboda ka hana baka ba da umarnin a yi maka ba amma dai ka san da za a yi maka kuma baka hana ba to tabbas ka shirya azaba wanda za ta tarar da kai har kabarin ka dalilin wannan kukan da ake yi maka haka kuma wajibi ne game da duk wanda suka halarci wannan gawar su yi kokari su yi mata addu'a khasatan iyallan gidan Allah ya maye maka gurbin Allah ya maye gurbi a cikin iyallan ka idan ubangiji ya maye gurbin ka a cikin iyallai kuna tunanin za ku sha wahala ku wanda aka bari ba wata wahala da za ku sha ubangiji ya san yadda zai dabbara muku al'amari ya kasance duk abin da wannan nan zai iya muku ubangiji zai kawo wanda zai muku ko kuma ya bude muku hanyoyi wanda za ku iya yi wa kanku wannan shine tsari na ubangiji ga wannan addu'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu da zaran an yi mutuwa to mu kame bakin mu da hudun mugayen maganganu duk maganar da za ka yi game da mamaci malaiku suna nan suna wajabat ta tabbatu in nunawa kai wannan mutumin banza ne bayan mutuwar shi malaiku suna nan suna wajabat ta tabbatu abinda ka wadin ne haka ne saboda idan aka ce awana ya mutu to kowa yana kokarin ya hudda shaida ta abinda yake cikin ran shi zai wuce ba wata mujamala ba wani a barin wadi a bari ko ka je wadi ba haka ba wani ya tayi wadi mai kuma ya ringa mun wuce a an riga shi tashi ta riga ta kare in kuka yabe shi malaiku suna nan sun ce wajaba ta tabbatu kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabba yana zamne aka wuce da wata gawa aka yabe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajaba yace yabin da kuka yi ya tabbatu abinda dai ku hadin kuke tsammani shine wannan bawo Allah zai samu abun ubangijin shi aka huce da wata gawa suka soke ta mutumin banza ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wajaba abinda kuka hadin ne shaidar ku ita ce shaidar da zai samu abun ubangiji ya tabbata abinda kuka hadin ki san ya mi kokari mu kame bakunan mu an ce wane ya rasu in baka fada alheri ba kai shiru shine hali na musulmi wane ya rasu kai kokari a wannan lokacin da ya rasu kai mai addu'a Allah ka gafarta mai Allah ka daga Allah kai Allah duk abin da zaka iya mai na alkhairi addu'a kai mai a lokacin nan mala'iku suna nan suna amintawa suna cewa Allahumma amin Allahumma amin hadin nabi sallallahu alaihi wa sallama inda nuzulil masaib wannan wata gaba ce ba daga cikin tarihin shi ba amma dai cikin abin da ya wakala ga Abu Salma da iyalla Abu Salma bayan mutuwar shi shirye suwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da wata musiba ta same mu lokacin da muka shiga cikin wani tashin hankali lokacin wani abu da ya zo ya titire mana abin da kake nuhata ya zamanto maka ƙalubale a rayuwa kana son wane kai sai ubangiji ya amshi ran shi ya raba tsankaninka da kai da masoyinka, ya raba tsankaninka da kai da matarka, ya raba tsankaninka da kai da danka, ya raba tsankaninka da kai da ma'ayinka. Bukatu ne sun rigayi ko haragogi ne sun rigayi sun dakule. To ga shiryarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abin da ya kamata mu rike da hannu biyu mu yi amfani da shi, ya kasance mana amfani ne a rayuwar mu ta nan duniya, amfani ne a rayuwar mu ta gobe kiyama. An ummi Salma, daga ummi Salma yarda Allah shi tabbata a gare ta. Fon hadisi na harko wanda muka karanta na Ummu Salma Imam al-Baihaqi, haka afwan shi ma Imam Muslim ya wutar da shi, haka Imam Ahmad ya wutar da shi, Imam al-Baihaqi ya wutar wannan hadisin na biyu wanda zan mu karanta shine wanda Imam Muslim shi kadai infarada ko ya wutar da shi a cikin kitabul janaiz, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah bi tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa idza asabat ahadukum musiba, idan ɗayan ku wata musiba jarrabawa ta same shi a rayuwar shi, falyaqul, sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ga Allah muke kuma gare shi zamu koma, mu innan nashi ne gare shi, shine ya samar da mu kuma gare shi zamu koma. To me abin tashin hankali? Ba wayenka ba dabaraka ba ya sanya ka zo duniyar nan ba, abinda ka samu ba wayenka ba dabaraka ya sanya ka same shi ba, imanin da kaga kai, yardarka da Ubangiji ba wayenka ba dabaraka ya sanya ka kasance a cikin wannan halin ba, haka wanda yake sabawa Ubangiji ba wayen shi ba dabaraka ba sai ya sanya yake saba mai ba, haka wanda yake imanin ko wanda yake mai biyayya ba wayen shi ba dabaraka ba sai ta sanya ba, hurewa ce ta Ubangiji idan ya ga dama ya yissare maka wannan shari'a, idan kuma ya ga dama karkashin adalcin shi ya hana ka diddan ya azabta ka a gobe kiyama. Yake cewa duk lokacin da musiba ta same ka, to kace ga Allah muke kuma gare shi zamu koma, mu innan nashi ne kuma gare shi zamu koma. Allahumma indaka ahtasibu musibati, ya Ubangiji agunka nike neman ladan wannan musibar da ta same ni, fa ajirni fiha, dan haka ya Ubangiji ka bani ladan wannan musibar da na shiga cikin ta, wa abdilni khairan minha, kuma Ubangiji ka maye mini gurbin wannan musibar da ta same ni da mafi alkhairi da ita. A wata riwaya Ummu Salma tace manzo Allah yake ce min Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha, ya Ubangiji ka bani ladan wannan musibar da ta same ni, kuma ka maye mini gurbi da abin da yake alkhairi game da wannan musiba da ta same ni. Ummu Salma tace falamma ihtadara Abu Salma, lokacin da mutuwa ta zo wa Abu Salma, qultu zalika, sai nace haka, wa aradtu an aqula wa abdilni khairan minha, sai na so in ce ya Ubangiji ka maye mini gurbi da mafi alkhairi ga Abu Salma. Ku tsaya ku shi, fa qultu, Ummu Salma sai ta ce, sai nace wa man khairun min Abi Salma, ce yanzu a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hay mafi alkhairi. Kaga dai ga karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, riwaya ta Imam al-Bukhari da ya kawo, lokacin da suka zo suna kukan mutuwa ta Abu Salma, radadin mutuwa, suna zubar da hawaye, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da Ummu Salma da iyallan Abu Salma, ga abinda za ku ce, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. To Ummu Salma lokacin da manzo Allah ya umurce ta faɗa haka, yace da nace Allahumma ajirni fi musibati, ko kuma a wannan riwaya Allahumma indaka ahtasibu musibati fa ajirni fiha, ya Ubangiji agunka nike neman ladan wannan jarrabawa wannan musibar ta rabuwa da masoyi mijina da ta same ni, agunka nike neman ladan, da haka Ubangiji ka bani ladan wannan musiba da ta zo cewa wa abdilni khairan minha, ya Ubangiji ka maye mini gurbin Abu Salma da mafi alkhairi daga gare shi da mafi alkhairin shi. Take cewa a lokacin nan sai nace a raina wa man khairun min Abi Salma, to waye ya Abu Salma alkhairi, idan ta alike yake, inda kace shinkafa ai dan ne hotel, ba wani wanda take gani ya kai Abu Salma alkhairi a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. A lokacin nan falam azal hatta qultuha, ace ban gushe ba, ina waswasi har sai da nace wa abdilni khairan minha. A wacce riwaya take cewa wallahi tallahi in bin da umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace wallahi tallahi da bin na faɗi, saboda bin gaba a cikin sahabban manzo Allah daga Abubakar har zuwa na ƙarshen nan bin gaba wanda ya kai Abu Salma alkhairi ba. A lokacin nan dai tace falam azal, ina kai kawo Allahumma ajirni fi musibati har sai da nace wa abdilni khairan minha, ya Ubangiji ka maye mini gurbin wannan musibar tawa da mafi alkhairi daga ita.
ta ce falon bankarar iddata ha da ke cewa lokacin da iddata ta ƙari shi ne wata hudu da kwana goma idda wanda mijinta ya rasu khatabaha abubakar abubakar sai ya zo ya ce yana neman aurenta waye abubakar shi ne mafi alkhairin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yana cikin tawaga ta as-siddiqin as-siddiqin daga kahunta mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan manzila ce ta biyu wanda ake samu shine mutun ya kasance as-siddiq in hadi maka ma kai kwato kan bayan bayan annabawa da manzanni ba wanda kai Abubakar fadala dukkan annabawa ka hada su da manzanni ka hudda darajar su to dukkan al'umma ta dukkan al'umma daga na farko har na karshe ba wanda kai Abubakar fadala shine wanda ya abukanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nuni bayan mutuwa na wannan shi zai dauki al'umma al'ummata shi zai jagoranci al'ummata yake cewa ku liƙe mini ko wata kofa a cikin masallacin nan in ba kofa Abubakar ba wanda yake nuna wa fadala ta Abubakar wanda ya abokance shi aka samkar da alqur'ani ba so dai ba so bi ba iz huma fil gari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana shine can yake bayyanawa wa amma man bakhila wa a cikin suratul layl a cikin suratul layl ke cewa wa fa amma man a'ta wa taqalla wa sayyaba wa la yuqadiru ba da kowa ba ake in ba da Abubakar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai dukkanku a cikin sahabbai ba wanda bai mana ba alheri ba duk wanda ya miƙo mana hannun shi ya mana 19 ya mana 10 ta arziki to mu 19 ta arziki muke me yace mutun ɗaya ne muka ga zame da mai abin da yi mana shine Abubakar yace kowace rai idan ta mana yace wallahi tallahi muka samu sai mun mai da mata da wafi alkhairin abin da ta yi mana yace Abubakar ne kadai muka ga zarama mai abin da yi mana ko kuma kan tun lokacin da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya gaskata shi ya bada dukiyar shi ya bada komi kai kare kare dangi ya dauki diyar shi yace manzo Allah na baka ita kuma diyar shi tace mafi soyuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin madan shi haka babanta shine mafi soyuwa a cikin al'umma shi sallallahu alaihi wasallama shine nan ummu salma tace lokacin kurm al'idda ta tana karewa shi sanya ake so duk lokacin da kake kirdadi gidan kirki inda kake tunanin a samu horeren kirki to kake wata wata ka kama jikin ka ana cewa an kare kurm ka aika saboda shi menene wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi wal ladhi khabatha la yakhruju illa nakida duk iri na girgi ne ma ake a hada da shi dan a samu yabanya mai kyau to irin su ummu salma mata abu salma wadda ta yi hijira biyu irin abin da ta gani a cikin addinin musulunci dan ta shanye ko ummu ne ce yake cewa Abubakar ya tahiye nemi aurenta faraddatu yace bun ga alheri ba bun ga ba kai ba alkhairi ka kai Abu Salma alkhairi ba da haka kuma Abubakar bana bukatar ka wannan a wannan hali ne kai tsaye mace in yau take kare iddarta to a wannan marhitan aka ce maka aka baka labari aka ce mata ko kake lissahawa tunda kana cikin wanda suke bukata kake lissahawa yau an yi wata hudu tsoron kwana 10 radda ta take kwana na 10 rannan kana iya zuwa ka bijiran mata da abin ka ji bijiran mata da kudinka akan kana son ka nemi aurenta kuma idan ta amince ka zo a shirya a zo a yi abin da ya kamata waliyai waliyinta shaidu sannan sadakinta shikenan aure ya kare take cewa bayan Abubakar ya zo na mayar da shi wa khatabaha Umar sai Umar mabiyin Abubakar khalifa na biyu daga khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye Umar shine wanda idan ya bi titi shaydani ƙarya yake yi shi shine idan ya tsaya kowa kurjinin shi yake gani ya aikawa ummu salma akan yana neman aurenta faraddatu sai tace bana kudin ka ya kai Umar shi dama menene aure tilas sai da yarda sai an yarda wa hasatan idan ta kasance bazawara ne ita za a nema ita ta bada ra'ayinta ko kuma ma ta kawo sarmayin ko kuma ta kawo bazawarin da take so ko sarmayin da take so a ce to ga wannan ga waliyina wani kai ne waliyina ga wani nan ina buƙatar in aure shi ina buƙatar ya turo ya aure ni dan haka na bada kaina zuwa gare shi kai kuma kai ka tafi ka dau sauke sauran jamulan su kawo zaraki ga bada shike فبعث اليها النبي صلى الله عليه وسلم تو ga abubakar ya aika an mero da shi umar ya aika an mero da shi sai ga ogan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikawa ummu salma akan yana nema aurenta faqalat marhaban bi rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa bi rasulihi tace marhaba ga manzo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kai ma dan akin nashi marhaba da kai shigo ka gani da manzon Allah da Abu Salma wane ne mafi alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Abu Salma wane ne mafi alkhairi ayo ba ma kamanci Abu Bakar shine mafi alkhairi da man da Umar da Abu Salma wane ne mafi alkhairi Umar shine mafi alkhairi ka gani miye mana wannan tasirin wa abdilni khairan minha ya ubangiji kamar yi mini gurbin wannan musibar ta da mafi alkhairi sai Allah ya kawo mata mafi alkhairi kaga dukkan su guda ukun nan sun yi mijinta alkhairi ta kan soyayyar da Abu da Abubakar zai gwada mata ko kuma soyayyar da Umar zai gwada mata Abu Salma ba zai gwada mata ba uwa uba soyayyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwada mata mijinta wancan Abu Salma wallahi bai gwada mata ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bangaren soyayya karshe duk abin da kai ba ka iya ma iyallanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa iyallan shi a lokacin da manzo Allah ya zo Khadija ka ga yanayi da mata yanzu mun yi bayani akan Aisha wanda ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan hirin mutuwa ba kamar wanka ka kamar ka wanka kamar likawani ka ga yanayi kamar ne kamar adda ba wannan hirin ya manzo Allah ummu salma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura yana neman aurenta sai da ta ja ita ce manzo Allah ni ma ina da kishi kai kuma kai ka tara mata ni kuma wurin mijina ni kadai ce abinda na ga na ba nake Allah ya yi min kishi mai tsanani tace kuma baya da haka ga yara manzo Allah ya ce mata yaranki za mu iya da su kishinki kuma san mu roki Allah ya yanke miki ya rage miki wannan kishin naki saboda baya yiwa a dauke wannan kishin kishin bace ana hutar da shi ne lokacin da su shiga gidan aljanna kai ba ita ba ma hamu dukkan mu sai an mudda wannan kyashi da hasada a cikin zakatanmu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururin mutaqabilin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar duk wani kyashi kishi hasada duka kowa za a yaye mai a cikin zuciyar shi wai ba ka ga wani dan uwanka ba ko wani abokin ka ko wani wanda kuke sallah a masallaci ne ka ganshi a can al-firaun kai kana mataki na daya ka kalla ka ce shi kuma wannan ko wata ko yake yi ba ka ringa kyashi irin abin da muke yi a rayuwar mu ta nan duniya ubangiji ya riga ya zabi kurum za a yi ta shagali a cikin gidan aljanna yace to kishin ki za mu miki addu'a Allah ya rage miki diyanki kuma za mu dauki wannan su shi san ya idan ka dauki duk arman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi to da kai maslaha a cikin shi shi san ya ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda Aisha ba wata mata wanda ya aure ta a matsayin budurwa dukkan su zawaru ne dukkan su an mutu an bar su ko wani an makamanci haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure su ba dan komi ba saboda taimakawa a cikin society a cikin mushaba wani an bar mata yara kana da halin da zaka iya daukar dawainiyarta dawainiyar yara kuma khasatan in ka aure ta zaka hime da hankali akan dawainiyar yaran to dan me san ya baka yi ba taimako ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni da wanda ya jibinci al'amarin maraye a cikin gidan aljanna kamar haka ya daga wannan yatsotsin nashi guda biyu me interval tsankanin wannan yatsar da wannan yatsar abin dan kadan ne yace ka hate ni fil janna kamar haka muke manzo Allah yana dan sama kadan kai kana dan kasa da shi ka bi kokari wannan mas'ala ce wanda tana da muhimmanci sosai bi kokari duk lokacin da wata musiba ta same ku to ga addu'a ga garaba sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu idan kai to tabbas zaka samu mafi alkhairi akan abin da ka rasa. Ka gani wannan shi yake tabbatar maka Ummu Salma duk da ta kai kawo amma dai daga ƙarshe ta tabbatar umurni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta wadi Allah ka mai mini gurbin wannan abin da rasa da wabi alkhairi. Ka gani sai ta samu Abubakar, ta samu Umar, sai ta samu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma dukkan su sai yi mijinta alkhairi. Wannan shine ƙarshen karatun mu. Abin da muka karanta dai Allah ya zalla shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malamanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomansu, ita ce makomanmu. Bukatun mu da alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana. Allah ya shibinci al'amurran mu, ya shiga cikin al'amurran mu, ya dakatar da mu, ya mana albarka, ya yi wa zuri'an mu albarka, ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi, na daga dukiya albarka. Ina fata Allah ya shiga cikin al'amurran mu, ya dawo mana, ya laffafa mana a cikin duka abinda muka sa gaba. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب.